ranar yaki da cutar amosanin jini wani lokaci ne na fadakarwa da kuma tayar da gwamnatoci da kungiyoyi daga bacci game da nauyin da ya rataya a wuyansu a kokarin cimma nasarar wannan yaki na ceton rayuwa musamman a kasashe masu tasowa inda matsalar ta fi kamari. To koya ake iya gane alamomin wannan cuta? Dr. Furairatu Isufu ita ce shugabar cibiyar kula da masu fama da cutar amosanin jini da ke nan birnin Yamai.
Ciwo ne da in ya taso yaro in dan karami ne yawan kuka ga rashin jini, waɗansu in yara ƙanan ɗan kako da za a kada cinanuwan da hannuwan sun ƙaba, ƙwahu duka sun ƙaba, wani masassara ke kawo shi nan ga wajen mu, wani duka jikin ne ke ciwo, hatta da babba matsawan ciwon ya yi tsanani yana kowa yana komi. Cuta ce da ake ce ma zoonotic iridata, cikin jini ne ta gado ce, kuma gadon da ake yin shi gadon shi ne kake ga uwa da uba gaba ɗaya. In uban kaɗai ne ko uwa kaɗai kake dauke da ƙwarin ciwon, yaron ba ta yi wa zama da wannan ciwon.
Haka kuma Dr. Furairatu ta yi bayani akan girman wannan matsala a nan Nijar.
Da muka lissafa annabi zanta an dai 2021 kaɗan ne ababu ga 8,000 ke waɗanda suna zukuwa muna dibin su lokaci zuwa lokaci, ko ko increase kin ta tashi suna zakwa wurin mu ana musu gwargwadon magani. Akwai an ke zakwa ma kin ji da kasashen waje, wani Burkina, wani Benin, wani Mali, wani Ghana, misali dai ɗan su region dai waɗansu na wurin musu ke zakwa suna magani.
A zantawar mu da su mutanen da Allah ya jarabce su da cutar amosanin jini sun bayyana mana yanayin da suka shiga a sakamakon haka.
Sunana Salamatu mai yake, ina fama da wata cuta tun ina jinjira a kace ina wata 6 wata take fama da shi har yanzu ya kai inda ni nake koka dawaniya kaina, ba mu da tallafi na magani, ba mu da freezer sharri, kuma cutar nan hana mu aiki take, ba mu iya aiki wani aiki na ƙarfi haka, ba mu iya yin shi, ban yi karatu ba, ciwo hana ni karatu.
Sunana Rahama Usman, ina da shekara 25. Mu kira da muke yi gwamnati ta dibi Allah ta dibi ma'aiki da wa'anda adda su tallafa mana, mu ya buƙatar magani, uwayenmu sun gaji, ƙannin uwayenmu sun gaji, faminmu sun gaji, wallahi ciwon Allah ɗaya san abin da muke yi.
To ko me hukumomin Niger ke yi domin sassautawa halin masu fama da cutar amosanin jini? Dr. Iliyasu Idibe Nasara shi ne ministan kiwon lafiyar al'umma.
Kaga wannan babban asibiti wanda ake cewa Sandre Panos Terre, gwamnati ta gina shi daidai gurgudu, ana ba da tallafi tunda gwamnati ya yi mu wannan center da anka gina game da yaki da wannan ciwon bidije na musamman wanda ake kebiya a mika mai, kuma akwai magunguna daban-daban waɗanda gwamnati ke aikawa. Bai hana in akwai wani mai hannu da shirdi wanda adda halin taimakawa yana iya taimakawa, idan da babu wannan cibiya, babu wannan asibiti mai kula da wannan yaran, ai an yi samun mace-mace da yawa bisa irin wannan ciwon. Amma yau sai in ce alhamdulillah.
A albarkacin wannan rana ta 19 ga watan Yuni, cibiyar kula da masu fama da wannan cuta ta shirya wani gangami a birnin Yamai domin tattara gudunmuwar jini daga wajen jama'a, yayin da a ɗaya ɓangare taron ya kasance wani lokaci na gwajin jini ga mutanen da ke buƙatar sanin ko suna ɗauke da ƙwayar cutar ko kuma akasin haka. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.